إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidul shafi'i a wannan anguwa ta sura bildi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga 28 ga watan Jumada Thani hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 18 ga watan 12 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 zamu tashi a farkon suratul Ma'arij wannan kuma shine darasin mu na farko a cikin wannan sura mai albarka
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنه يرونه بعيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا
a kowace sura kamun mu shiga tafsirinta mun kan dan yi bayani domin mu yi muqaddima akan abun da ya shafi ita wannan sura to haka ita ma suratul ma'arij zamu yi kokari mu yi wannan bayanin domin a gane wasu abubuwa da suran take dauke da su abu na farko wannan sura ana ce mata suratul ma'arij duk da cewa babu wani nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata wanda ake ce mata suratul ma'arij amma dai abun da ya shahara a cikin da yawa daga cikin littafai na tafsiri wannan sura ana ce mata suratul ma'arij haka kuma ana ce mata suratu sa'ala sa'il saboda kalima ta farko koko wasu kalmomi guda biyu na farko da suka zo a farkon ita wannan sura wasu malaman suna ce mata suratu sa'ala sa'il domin Allah madaukakin sarki yana cewa sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' haka kuma wasu malaman suna ce mata suratul waqi' saboda Allah madaukakin sarki a ƙarshen kalima ta aya ta farko a cikin wannan sura Allah ya bude suran da cewa sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' الإمام فيروز أبادي أتكي اللتاف شبا صاحر زو التمييز يا حكاية من أواء النسونا يقول أكد ما لمسك يمه النسورة أبن دي في شهر نهركو شين أنا تيمات سورة المعارج هكا كما وسمع لمن سنة تيمات سورة سأل سائل وسمع لمن كما سنة تيمات سورة الواقع كوكو سنة تيمات سورة الواقع wannan sura kuma ta sabka ne a garin Makka kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa Madina an hakaito daga da yawa daga cikin malaman tafsiri cewa sun yi ittifaqin cewa sun yi ijma'in cewa wannan sura Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita a garin Makka wanda aka hakaito al-ijma akan su akwai al-imam ibn atiya akwai al-imam ibn al-jawzi akwai al-imam al-qurtubi da al-imam al-biqai a cikin littafin shi masa'idun nazar haka kuma wannan sura tana da wani babban jigo wanda tazo domin ta yi mana bayani a cikin wannan sura babban jigon ta kamar yadda al-imam at-tantawi ya kawo a cikin littafin shi na tafsiri cewa shine at-tadhkiru bi yawmil qiyamati wa shada'idihi Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan suran ne domin ya yi mu mutane bayani akan abin da ya shahi ranar tashin al-qiyama a tunatar da mutane cewa akwai wata rana wadda za ta abku ita ce ranar tashin al-qiyama wa shada'idihi kuma Allah ya sabkar da wannan surai domin ya yi wa mutane bayani akan abin da ya shahi tsanani da ƙaƙanukayi da ɗimuwa da mutane za su shiga a cikin wannan rana wa ma fihi min hisabin wa jaza Allah ya sabkar da wannan sura ne domin ya yi bayanin abin da zai faru a ranar tashin alƙiyama min hisabin na hisabi da Allah maɗaukakin sarki zai wa jaza'in kuma da sakamakon da Allah maɗaukakin sarki zai ba kowa wa thawabin wa iqab haka idan lada ce Allah maɗaukakin sarki zai bada ta a wannan ranar haka kuma idan uquba ce ta wani zunubi ko ta shirka ko ta wani abu da ya kama da haka Allah maɗaukakin sarki zai ba kowa haƙƙin shi a wannan ranar haka wannan sura tana da wasu mawdu'at wasu sije da take so ta tattauna akan su wanda za su iya kaiwa kaman guda 6 zuwa 5 na farko shine suran ta zo ta yi bayani akan cewa kafirai suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a gaggauta musu azaba to sai Allah ya sabkar da wannan surar domin ya bada labarin wannan gaggautawar da kafirai suke so a yi musu da azaba haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da cewa akwai wata azaba wadda ba za ta tabbata akan kowa ba a ranar tashin alkiyama sai akan mutumin da yake kafiri ne bai karba kiran Allah madaukakin sarki a duniya ba abu na biyu da wannan surar take so ta yi magana akan shi shine a tabbatar ma dan adam cewa ranar tashin alkiyama wani abu ne wanda na gaskiya abu ne wanda dole zai tabbata sannan kuma Allah ya ambata wani abu wanda ya shafi kadan daga cikin abin da ya shahi tashin hankali da tsanani da dan adam zai samu kanshi a ranar tashin alkiyama abu na uku Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura ya ba mu labarin wutar jahannama sannan Allah ya gaya mana menene mutum yake yi wannan wutar ta tabbata akan shi sannan Allah madaukakin sarki ya gama tsakanin abinda ƴan aljanna waɗanda suka yi aiki na kirki za su samu da kuma abubuwa waɗanda ba su yi imani da Allah ba za su samu haka wannan surai abu na hudu Allah ya yi bayani a cikin wannan surai da kumiyatar da kafirai da musu bayanin cewa lalle akwai wani wulakanci da za ya same su a ranar tashin alkiyama shine wulakanci na narko na azaba da Allah madaukakin sarki ya tanada musu abu na biyar wannan surar ta zo ta yi bayani akan tabbatar da dagadigen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cutarwa da waɗanda ba su yi imani da Allah suke yi mishi ba a wani sa'in kamar yadda muka sha faɗa suna kin yin imani da abin da ya zo da shi suna gaya mishi baƙaƙen maganganu suna gaya mishi maganganu waɗanda ba su dace ba to Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura kamar yadda ya saba a cikin sauran surori Allah ya kallallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tabbatar da dagadigen shi akan cewa ya jajirce akan abin da yake kada cutarwa mai cutarwa ta sa ya bar kira ga Allah zuwa madaukakin sarki kada ƙaryatawa mai ƙaryatawa ta sa yayi ƙasa ga guwa ya fasa kira zuwa ga Allah madaukakin sarki kada rishin yin mai imani ya sa ya bar kira zuwa ga Allah madaukakin sarki to Allah ya sabkar da wasu ayoyi a cikin wannan sura saboda ya tabbatar da dagadigen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sa'ala sa'ilun bi adhabin waqi Allah yake cewa mai tambaya yayi tambaya bi adhabin waqi inda wata azaba wanda take mai tabbatuwa ce Allah yake cewa lil kafirina ita wannan azabar ga kafirai laysa lahu dafi ba su da wanda za ya kare su ko ya ture musu wannan azabar Allah yake cewa minallahi ita wannan azabar daga wajen Allah take dhil ma'ariji ma'abutin matattakarai ta'arujul mala'ikatu warruhu fihi warruhu ilayhi mala'iku da mala'ika jibrilu suna hawa zuwa a gare shi fi yawmin a cikin wani yini kana miqdaruhu 50,000 sana wanda gwalgwadon wannan yinin ya kai tamkar shekara 50,000 Allah ce fasbir sabaran jamila kai hakuri kyakkyawa innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin ranar tashin alkiyama a nesa yake Allah yake cewa wa narahu qariba mu kuma muna ganin shi cewa yana nan a kulkusa Allah madaukakin sarki ya bude wannan surar da cewa sa'ala sa'ilun bi adhabin waqi mai tambaya yayi tambaya akan wata azaba wadda take mai abkowa ce kafirin quraishawa sun kasance suna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgili suna ce mishi wai kai a kullun kana ce mana wanda yayi imani yana da aljanna wanda bai yi imani ba yana da wuta sai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgili suke cewa mi yasa ba za a gaggauta kawo mana wannan azabar ba saboda mu tabbatar da abin da kai kake faɗa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake bada labari a cikin suratul mulk wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin suke ce ma manzon Allah wai shin yaushe ne za a tara mutane domin a yi musu azaba in dai ku kun kasance ku masu gaskiya ne Allah madaukakin sarki a cikin suratul ankabut yake ce mana wa yasta'jilunaka bil adab suna neman a gaggauto musu da azaba walan yukhlifa Allah wa'dahu Allah madaukakin sarki bai saba alƙawalin shi ba Allah ba zai taba saba alƙawalin shi ba a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa wa yasta'jilunaka bil adab suna neman a gaggauto musu da azaba Allah ce walaula ajalun musamman laja'ahumul adab Allah yake cewa ba dan wani alƙawali da Allah madaukakin sarki ya dauka ba akan cewa wannan azabar ba za ta same su ba sai a ranar tashin alkiyama Allah ce to da wannan azabar ta zo musu kai tsaye ta inda ba su tunani to haka kafirin quraishawa sukan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgili suke tambaye shi cewa yaushe ne za a kawo mana da wannan azabar wasu malaman tafsirin suke cewa kuma wannan ayan sa'ala sa'ilun bi adhabin waqi ta sabka ne akan wani mutum da ake ce mishi an-nadru ibn al-haris ibn kalda ko ibn kalada sai ya kasance bi fathil lam wannan ayar kamar al-imam al-wahidi suna ganin cewa ta sabka ne akan wannan mutumin saboda shi wannan mutumin shine yake zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana cewa akwai wata azaba da za a yi ma kafirai mu kuma muna kwana muna tashi har yanzu bamu ga wannan azaban ba kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin suratul anfal Allah madaukakin sarki yake cewa wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika lokacin da suke cewa ya Allah in kana hadha huwa alhaq min indika idan dai ya kasance wannan alqur'anin shine gaskiya daga wajenka to fa amtir alaina hijaratan minas sama sukan cewa to ayi mana ruwa na duwatsu daga sama a wicina bi azabin alim koko kazo mana da wata azaba wadda take mai radadi Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ya ce babu yadda za a yi azabta wannan al'ummar alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayuwa a cikin su Allah yake cewa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah madaukakin sarki ba da yayi musu azaba ba akan cewa alhali su kuma suna istighfari al-imam ibn ashir yake cewa sa'ala sa'ilun bi adhabin waqi, wani mai tambaya yayi tambaya akan cewa ranar tashin al-qiyama zaya abku, yaushe ne wannan azaban mai abkuwa za ta abku. To magana za a iya yin ta ne kawai akan wani mai tambaya, amma abin da ya tabbata dai a malaman tafsiri shine cewa al-harisu an-nadr ibn al-haris shine ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan cewa yaushe ne wannan azaban mai abkuwa za ta abku. Sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya cewa sa'ala sa'ilun bi adhabin waqi. Al-jumhur malaman qira'a sun karanta shi da cewa sa'ala, sun karanta shi ne da fathil al-hamza, sun karanta shi sa'ala. Amma an samu a wata riwaya a wajen al-imam Nafi' da Ibn Amir da Abu Ja'far su suna karantawa ne da sala bi takhfif al-hamzati alifan, ba su karanta wannan hamza, ba su cewa sa'ala, suna cewa sala sa'ilun bi adhabin waqi. Kamar yadda al-imam al-kashaf a cikin littafin shi al-imam az-zamakhshari a cikin littafin shi al-kashaf ya hakaito, yake cewa an hakaito daga wasu yare na larabawa kamar quraish, kamar kabilan quraish, su suna karanta sa'ala, suna karanta shi ne bi takhfifil hamza, suna karanta shi ne da sala. Amma an samu wannan riwayar ne gare su sama'an wa laysa qiyasan, an samu shi ne akan suna fadan haka amma ba qiyasi bane ba akan wannan. Al-Imam az-Zamakhshari ya hakaito wata magana daga al-Imam Sibawai, yake cewa laysa dhaka bi qiyasin mutla'ibin ay muttaridin mustaqimin wa inna ma yuhfazu anil arab, yake cewa sala ba tare da an ce sa'ala ba abu ne wanda ba qiyasi bane ba, kawai dai an ji larabawa suna fadan haka. Kamar yadda a kowane yare zaka ji mutane suna fada amma bai zamanto shine daidai a cikin wannan yaren. Idan ka dauka a Hausa, so da yawa muna gayin wasu kalimomi wanda bai zamanto dole a ce Hausa ce ba. Yanzu idan ka dauka misali so, kaga za a iya cewa so ala a Hausa, amma bai zamanto ma'anar so ba kuma kalima ce ta Hausa. Mai ya wata kalima ce ta ingilishi aka dauko domin a zanki amfani da ita. To haka ita wannan kalmar ba wata kalma ba ce bare, a kalma ce a yare na larabci amma ba qiyasi bane ba. Al-Imam Sibawayh yake cewa amma idan waƙe ne na larabci tana iya zuwa ne qiyasi idan ya kasance sha'ir kin ya samu abun da ake ce ma'addarurar shi'ariyya. Idan matsala na waƙe ya kai shi to zai iya cewa sala maimakon ya ce sa'ala, kamar yadda haka yace mana magana Farazdak da yake cewa rahat bi maslamatil bighalu ashiyatan far'a fazaratu la hanakil murta'u, anan mahallu shahid anan da yake cewa la hanaki, aslun shi shine la hanaki la hanakil al-murta'u da hamza, amma yake cewa la hanaka la hanaki saboda mi, saboda su a wajen su a yare na larabci akan iya cewa haka. Haka al-Imam az-Zamakhshari haka yato mana magana ta Hassan bin Sabit, yake cewa salat Huzailun rasulullahi fahishatan dallat Huzailun bima salat wa lam tusibi, yake cewa wata kabila da ake ce ma kabilatu Huzail sun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su zanki yin zina, shine yake cewa salat Huzailun rasulullahi fahishatan dallat Huzailun bima salat wa lam tusibi. Abun da ya kamata ya ce a nan shine ya ce sa'alat Huzailun rasulullahi fahishatan dallat Huzailun bima sa'alat wa lam tusibi, amma sai yake cewa salat saboda mi yasa, saboda a tabbatar maka da cewa a yare na larabci akan iya cewa sala maimakon a ce sa'ala. Haka al-Imam Ibn Ashur ya haka yato mana magana ta Umar bin Nufail, lokacin da matan shi suka tambaye shi ya ba su ya sake su, shine yake cewa sa'alatani talaqa an ra'atni qalla mali qad jitumuni binukri, mahallu shahid anan da yake cewa qad jitumuni, abun da ya kamata ya ce shine qad jitumuni, kun rage kun zo mini da wani abu wanda yake abun ki ne, saboda matan shi guda biyu suna ganin cewa ya sake su saboda shi yanzu wani mutum ne wanda baya da kuɗi. To shi yasa yake cewa qadjitu muni bin ukrin, abinda ya kamata ya ce qadjitu muni. To shi yasa al-Imam Ibn Ashur yakan cewa wannan kalma ana cewa sa'ala sa'ilun, haka kuma wanda ya ce sa'ala sa'ilun ya kasance ya karanta daidai. Idan mutum ya ce sa'ala sa'ilun bi adhabin waqi', kamar yadda malaman larabci suke cewa idan ya ce sala, to wannan hamza ta sala ya maida ta ne maimakon wawu, kamar mutumin da zai ce qala asluhu daga qawala ne, ko ko mutumin da zai ce khafa asluhu daga khawafa ne. Amma mutum zai iya cewa sala domin ya canza wannan hamza ta, domin ya canza wawun ta kasance hamza ce. Haka an hakaito daga Abu Usman, ya kaito wata magana daga Zaidin, yake cewa annahu sami'a man yaqul, ya ji cewa da yawa daga cikin yare na larabci suna cewa huma mutasawilani, maimakon su ce huma mutasailani, su masu tambaya ne, sai a maida waccan hamzar ta kasance wawu ne, kamar yadda mutum zai ce qawala, ko ko mutum ya ce khawafa, ko wani abun da ya kama da haka. Haka al-Imam al-Kashaf a cikin al-Imam az-Zamakhshari a cikin littafin shi al-Kashaf ya hakaito wata magana daga mutanen Hijaz, su suna cewa salat tasalu wa huma yatasayalani, su ba su karanta shi da hamza, maimakon a ce salat, maimakon a ce sa'alat, ko wani abu da ya kama da haka. To suna canza wannan hamzar ta kasance alifin ce ba tare da hamza ba. Haka maimakon ya ce, maimakon su ce yatasa'alani, sai su ce yatasayalani. Shi yasa malaman, wasu malaman qira'an suke ganin a karanta shi sala sa'ilun, kamar yadda al-Imam Nafi' da Abu da Ibn Amir da Abu Ja'farin suke karantawa. A duk al-Qur'ani mai girma babu inda malaman qira'a suka karanta sala bi takhfifil hamza, shine ba tare da sun ce sa'ala ba, saboda dukkanin al-Qur'ani mai girma babu inda kalmar sa'ala ta zo da fataha guda hudu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, kaga a can ba su ce ba wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, saboda a can ya zo da fataha ne guda uku. Amma anan a dukkanin al-Qur'ani mai girma wannan kalma ita kadai ce ta zo da kalma guda hudu. Shi yasa ake cewa sa'ala sa'ilun bi adhabin waqi', kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Malaman qira'a bus karanta shi ba sa'alaka, saboda bai zo da fathil hamza guda hudu ba, kamar yadda ya zo a cikin wannan sura. Da Allah madaukakin sarki yake cewa sa'ala sa'ilun bi adhabin waqi'in, lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce sa'ala sa'ilun bi adhabin waqi'in, sai Allah madaukakin sarki ya zo da ba'un ana. A yare na larabci kalimar sa'ala idan ta zo takan zowa da ba'un, wani lokacin kuma takan zowa da an, amma asalin magana shine ta zo kamar an ce sa'ala sa'ilun an adhabin waqi', mai tambaya yayi tambaya da wata azaba wadda take mai radadi. Amma sai Allah madaukakin sarki ya zo da alba'u, wannan wadda malaman larabci suke cewa ba'u ce litadmin, saboda a nuna maka yayi wata tambaya wadda take mai ban mamaki. Sa'ala sa'ilun bi adhabin waqi', kamar yadda wasu malaman suke gani abunda ya kamata, ko da Allah madaukakin sarki ya ga dama zai cewa su'ila bi adhabin waqi', mai an yi tambaya akan wata azaba wadda za ta abku. Amma sai Allah madaukakin sarki yake cewa sa'ala sa'ilun bi adhabin waqi', aka zo da ba'un wadda take ita ce ba'u litadmin, domin a tabbatar ma da cewa wannan magana ce ta ban mamaki. Yaushe mutum zai karyata ranar tashin alkiyama? Yaushe mutum zai karyata azaban da Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin yi ma kafiri a ranar tashin alkiyama, bayan cewa Allah ya bamu labari a cikin kissoshin da suka wuce na wasu annabawa wanda Allah ya halaka al'ummarsu? to idan dai Allah yana da ikon ya halaka wata al'umma tun a duniya to abu ne mai sauki Allah madaukakin sarki yayi musu azaba a ranar tashin alkiyama shi yasa Allah madaukakin sarki ya zo da ba'u anan saboda ya nuna mamakin mai tambaya akan wannan azabar ta ranar tashin alkiyama wanda azaba ce wanda za ta abuku sai Allah madaukakin sarki yake cewa sa'ala sa'ilun bi azabin waqi mai tambaya yayi tambaya aka ce sa'ala kuma aka ƙara cewa sa'ilun aka maimaita kalman hanso bi saboda mi saboda a tabbatar maka da cewa wannan abu ne mai muhimmanci kamar yadda a yare na larabci suka maimaita kalma so bi idan abun ya kasance abu ne mai muhimmanci domin a maka bayani a haka al-imam ibn ashur ya haka yace mana magana amru bin khuwailid lokacin da yake cewa wa innal ghadra qad alimat ma'adun banahu fi bani zubiyana bani yake cewa banahu kuma yake cewa bani saboda mi saboda a nuna maka cewa abu ne wanda yake da mai matukar mamaki abu ne wanda yake mai matukar a jawo hankalinka domin a maka bayani akan wannan shi yasa yake cewa banahu banin wani mai tsira shi ne ya tsira shi saboda a tabbatar maka da cewa wannan magana ce wadda tana da matukar muhimmanci haka a cikin yare na alqur'ani mai girma yana daga cikin mu'jizan alqur'ani Allah madaukakin sarki yakan cewa sa'ala sa'ilun bi azabin waqi maimakon a ce an azabin waqi sai a zo da ba'un saboda dukkanin shi abu ne wanda yake jaiz a yare na larabci kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ar-rahmanu fas'al bihi khabira kalimar sa'ala ta zo a nan kuma Allah madaukakin sarki ya yi rabtikinta da ba'un domin Allah ya tabbatar maka da cewa shi mai tsananin sani ne mai tsananin iko ne akan abin da bayan shi suke tambaye shi kamar yadda Ibn Ashur ya haka yato magana alqama yake cewa fa in tas'aluni bin nisa'i fa inni khabirun bi adawa'in nisa'i tabibu abinda yake so ya ce a nan fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani khabirun bi adawa'in nisa'i tabibu kaga a can ya zo da kalmar tas'aluni kuma sai yake zuwa da kalman bi adawat sai yake rabtikin adawa'i da tas'aluni kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi a wannan ayar da Allah yake cewa sa'ala sa'ilun bi azabin waqi sai ya kasance a cikin magana alqama yana nihin cewa fa in tas'aluni an nisa'i maimakon ya ce bi adwa'in nisa'i tabibu bin nisa'i shine yake cewa anin nisa'i kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa yasta'jilunaka bil adab suna tambayarka da wata azaba wadda take mai radadi ce Allah yake cewa wannan azaba ce wadda dole sai ta abku Allah ce lil kafirina laysa lahu dafi ita wannan azabar a ranar tashin alkiyama ga kafirai laysa lahu dafi babu wanda ya isa ya kubuta daga wannan azaba idan dai ya mutu baya da imani babu wani wanda zaya cetan shi a ranar tashin alkiyama idan Allah madaukakin sarki ya yi mishi wannan azaba anan da Allah yake cewa lil kafirina lamun da tazo anan lamu ce ta milkiya limana kafirai su ne mutanen da Allah madaukakin sarki zai yi ma azaba ba tare da an sa su aljanna ba a ranar tashin alkiyama amma duk mutumin da ya mutu alhali akwai bulbushin imani a cikin zuciyarsa to Allah madaukakin sarki ba za ya dawamar da shi ba a ranar tashin alkiyama a cikin wuta za a sanya shi wuta Allah ya sauke a yi mishi azaba gwalgwadan abin da ya aikata na zunubi gwalgwadan abin da ya aikata na laifi gwalgwadan abun da ya aikata wanda ba na daidai ba bayan wannan sai Allah madaukakin sarki ya dauko shi ya sanya shi aljanna kamar yadda Allah yake ba mu labari a cikin suratul baqara Allah yake cewa fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wata wuta wadda makamashinta su ne mutane wal hijara da duwatsu Allah ce uiddat lil kafirina wannan azabar an tanade ta ne ga mutanen da suke kafirce ma Allah madaukakin sarki to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa lil kafirina laysa lahu dafi ita wannan azabai ta tabbata ga kafirai babu wani wanda zai isa ya kwace su ga hannun Allah madaukakin sarki, kamar yadda Allah yake ba mu labari a wata sura. Allah yake cewa famanni yujirul kafirina min azabin alim, wane ne wanda isa ya kwaci kafiri a ranar tashin alkiyama. Anan abinda zamu fahimta a cikin wannan aya, duk mutumin da ya mutu yana da imani, to cetan mai ceto za a iya amfana shi a ranar tashin alkiyama. Cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya amfanar da shi idan ya mutu yana da imani. Haka cetan masu imani zai iya amfanar da shi idan ya mutu yana mai imani. Haka cetan iyalan gidanshi, Allah zai iya ba iyalan gidanshi dama su ceto shi idan ya kasance ya mutu da imani. Amma idan mutum bai mutu da imani ba, ya mutu yana mushriki ko ya mutu yana kafiri, to wannan babu wata shafa'a da za ta cece shi a ranar tashin alkiyama. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina, Allah yake cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama, cetan mai ceto ba za ya cece mutanen da suka mutu ba, alhali su ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba. Sai Allah yake cewa minallahi dhil ma'ariji, ita wannan azabar wadda dole sai ta abku, kuma babu wanda isa ya ceci kafiri akan wannan azabar, daga ina za ta zo? Sai Allah ya ce minallahi, min da ta zo anan ta zo ne lil ibtida, minallahi ta zo ne daga wajen Allah, dhil ma'ariji, Allah madaukakin sarki wanda ma'abucin matattakalai ne. Allah madaukakin sarki yake cewa minallahi dhil ma'ariji, wannan azabar za ta zo ne daga wajen Allah, saboda wani zai iya ganin cewa abunda yake bauta ma za ya iya tseratar da shi daga wajen Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama. Idan wani butumi ne yake bauta ma, yana ganin wannan zai iya amsar shi daga azaban Allah. Idan wani aljani ne yake bauta ma, zai yi tunanin wannan aljanin zai iya kwatar shi daga azabar Allah. Idan wani shehi ne yake bauta ma, zai yi tunanin wannan shehin zai iya bada ceton shi a ranar tashin alkiyama. To Allah madaukakin sarki dan ya nuna maka shi a mulkin shi babu zalunci, a mulkin shi babu kama karya, a mulkin Allah madaukakin sarki babu sanayya. Sanayya guda ce Allah ya sani, shine sanayya ta imani. Ka zo ma Allah madaukakin sarki kana da imani, amma idan ka zo ma Allah madaukakin sarki babu imani, to Allah madaukakin sarki bai san wannan sanayyar ba. Kamar yadda a gidan duniya mutum zai iya cin dukiyar mutane, wani ya je ya yi magana a kwato shi, mutum zai iya zaluntar mutane a je a yi magana a sake shi, mutum zai iya yi maɗiyar mutane faɗe amma a je ko kwana baya yi a komisariya a sake shi, mutum zai iya yin wani abu wanda za a yanke mushi hukunci na shekara 10 a gidan kaso, ya je ya yi wata 3 ko wata 2 wasu su je su yi magana a kwato shi. To shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa minallahi dhil ma'ariji, azabar da za ta samu kafiri azaba ce wadda babu wanda isa ya je ya yi magana ko ya sa a hasa mishi wannan azabar ko ya sa a kwato shi. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa dhil ma'arij, ma'abucin matattakala. Abinda ake ce ma al ma'arij shine matattakala, kamar a ce gida ne wanda za ka hau ka tattaka haka kai wani wuri. To yana daga cikin sima ta manyan mutane, ko a gidan duniya za ka ga cewa gidan masu mulki gida ne wanda yake da matattakara, gida ne wanda kamun ka kai wani wurin sai ka shiga wani lungu, kamun ka kai fadar sarki sai ka shiga wani ɗakin, kamun ka kai wani wurin sai ka shiga wani wurin. To shi yasa Allah yake cewa haka Allah madaukakin sarki yake, shi ma zil ma'ariji yana da matattakarai, dan Allah ya nuna maka cewa shi yana da girman mulki. To wannan azabar da Allah madaukakin sarki yake wasafa mana cewa azaba ce wadda za ta samu kafiri, to shi yasa Allah madaukakin sarki kamar mai tambaya ya tambaya, wane ne wanda za ya yi makafirai wannan azabar wadda dole sai ta abuku kuma babu wanda isa ya kwace su? To kamun ma mai bada amsa ya bada amsa shine Allah ya bada amsa da kanshi, yake cewa minallahi, daga wajen Allah ne take zil ma'ariji, wanda yake ma'abucin matattakalai. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa wadhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi, shi yasa Allah yake cewa min Allahi dhil ma'ariji, daga wajen Allah take ma'abuta matattakalai. Kamar inda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratul nisa, Allah yake cewa yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna min Allah, suna boyewa ga mutane amma ba za su iya boye ma Allah madaukakin sarki ba. To irin wannan zancan shine Allah maimaita a nan yake cewa min Allahi dhil ma'ariji ta'ruju al mala'ikatu wa ar-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ta'ruju al mala'ikatu, Allah yake cewa mala'iku war-ruhu da mala'ika jibrilu suna hawa ne a wajen Allah madaukakin sarki. Dan me yasa? Domin zartar da abun da Allah madaukakin sarki ya umarce su da shi a wata rana. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, a wata rana wadda gwalgwadon yinin wannan ranai shine 50,000 sanatin, shekara 50,000. Anan malaman tafsiri sun yi fassarori da dama, wasu suna ganin ta'arujul mala'ikatu menene yake hawa a wajen Allah, wata sukan ce wasu mutane ne wanda Allah madaukakin sarki ya halitta wanda su ba mutane ba, su ba aljannu ba. Wa'ansu suka ce kuma ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi shine ayyukan bayu, idan Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku sun rubuta suna hawa da wa'annan ayyukan ne a wajen Allah madaukakin sarki. Wa'ansu kuma suka ce ta'arujul mala'ikatu war-ruhu, abinda ake nihi da ar-ruhu anan shine lokacin da Allah ya kashe mutane, wannan ruhin yana hawa ne zuwa wajen Allah madaukakin sarki. Wasu malaman kuma suka ce war-ruhu abinda ake nufi da shi anan shine mala'ika jibrilu, shine mala'ika jibril. Wannan kuma shine abin da yafi inganta a cikin abubuwan da malaman tafsiri suka kawo kalkashin wannan sura. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ta'arujul mala'ikatu war-ruhu fihi war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, idan Allah madaukakin sarki yake cewa ar-ruhu a cikin alqur'ani mai girma, Allah yana nufi da shi ne mala'ika jibril. Haka kuma Allah madaukakin sarki yakan ce ar-ruh domin yayi bayani akan ran dan adam. Yas'alunaka anir ruh, suna tambayar ka akan ruhin dan mutum. To abinda yayi karfi anan, abinda malaman tafsiri suka fassara shine mala'ika jibril shine yake hawa tare da mala'iku. Anan da Allah yake cewa al mala'ikatu war-ruh, Allah yayi atful khas alal 'am, kamar yadda malaman balaga suke cewa al mala'ika, mala'ika jibril yana cikin mala'iku, amma shi yasa Allah madaukakin sarki kuma ya ƙara ambatar shi, kamar a ce suwana sun zo wajena haddamawa ne, saboda a nuna cewa akwai wani mutum mai girma a cikin su. To shi yasa Allah yace ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi, ar-ruhu shine mala'ika jibril, yana daga cikin dangin mala'iku, amma Allah ya ambace shi a daban saboda a nuna maka mala'ika jibril mala'ika ne wanda yana da matsayi a wajen Allah madaukakin sarki. Kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirina, ya sabkar da shi ar-ruhul amin, wanda mutun amintacce ne, mala'ika ne amintacce, shine mala'ika jibril. A wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa ul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi, idan mutum ya kasance zai yi adawa da mala'ika jibril, to shi mala'ika jibril shine ya sabkar da alqur'anin da gaskiya daga wajen Allah zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka mala'ika jibril yakan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane azumi, a kowane goma na ƙarshe suna bitan alqur'ani da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana mai tabbatar maka da cewa mala'ika jibril yana da wani matsayi na daban a wajen Allah madaukakin sarki. Haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi isra'i yayi mi'raji, wanda ya rakka shi ya take masa baya ya masa gwardagwar shine mala'ika jibril. Har sai lokacin da ya zo a sama ta bakwai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ya hau, shi jibril yayo baya. Manzon Allah yake ce masa ba za ka hau tare da ni ba, jibril yake ce ma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, a'a ni an aje na a daidai nan, ba a bani ikon in wuce ba. ya tsaya anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya je wajen ubangijinsa suka yi munajati to wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana anan a wani yini wanda gwalgwadan shi ya kai shekara 50000 anan ma malaman tafsiri sun yi sabani to wannan wani yini ake nufi wasu malaman su ce shine daidai tsawon kwanakan duniya da mutane suka yi a duniya wasu kuma su ce shine tsakanin tazarar da ke akwai tsakanin sama da ƙasa shine Allah yake cewa 50000 sana ta yadda mutum zai yi daga nan zai tai a sama shine tafiya ta shekara 50000 wasu malaman kuma sukan ce abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da 50000 sana shine ranar tashin alkiyama ita karan kanta wannan kuma shine abin da yafi inganci a malaman tafsiri saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a cikin hadisai da dama musamman hadisin da Abu Huraira ya rawaito wanda manzon Allah yake cewa duk mutumin da yake da dukiya shi ko ba ya hidda zakar wannan dukiyar to wannan dukiyar idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah zai maida ta tamkar wasu fai Allah zai maida ta tamkar wani tamkar wasu takardu haka na wuta sai a je a dauko wannan takardun ana azama mutum a saman jikin shi saboda me yasa bai bada zakkar dukiyar da Allah madaukakin sarki ya bashi ba a duk lokacin da waɗannan takardun suka huce Allah zai sa a ƙara sanya su a wuta idan suka yi zahi suka yi jajjawur sai kuma a dauko su ana azama wannan mutumin wanda bai hidda zakat ba a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana a wani yini wanda wannan yinin tsawon shi shine shekara 50000 to anan malaman tafsiri sun hakaito wata magana wadda ta inganta daga Ibnu Abbas yake cewa an tambaye manzon Allah to shi kafiri idan za a yi tsayuwa a ranar tashin alkiyama shekara ta 50000 to shi mai imani yaya da ya samu kanshi a cikin wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa wallazi nafsi biyadihi manzo Allah yake cewa duk da a ranar tashin alkiyama za a yi shekara 50000 ana tsaye ana jiran Allah ya hisabi manzo Allah yake cewa la yukhaffafu alal mu'min manzo Allah yake cewa za a sauƙaƙa ma mai imani dukkan wannan shekarun da za a yi a tsaye za a sauƙaƙa ma mai imani manzo Allah yake cewa hatta innahu la yakuna akhaffu alaihim min salatin maktubatin yusalliha har sai ya kasance zai ga shi mai imani zai ga wannan rana duk da Allah ya ce za ta kai shekara 50000 shi mai imani Allah zai sauƙaƙa mishi sai ya ga wannan shekarun 50000 tamkar sallar shi ce daguda da zai yi wadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi tamkar sallar isha'i ce balma lokacin da zai bata a sallar isha'i ya fi girma akan lokacin da zai gani kamar Allah madaukakin sarki ya yi hisabi saboda Allah ya sauƙaƙa ma mai imani wannan ranar duk wahalan da za a ji da duk tsayuwar da za a yi shi mai imani bai san ana yi ba ganin shi yake yi tamkar wani lokaci ne bai kai lokacin da za a bata ba idan mutum zai sallah wadda Allah madaukakin sarki ya jingina masa shi yasa ake so bawa ya dage ya mutu da imani babu abinda mutum zai yi ya sauƙaƙa ma kanshi ya taimaka ma kanshi ya ceci kanshi kamar ya samu ya mutu da imani Allah madaukakin sarki za ya jibinci mutum idan ya jema Allah da bulbushin imani a zuciyar shi Allah yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir sabaran jamila kai haƙuri haƙuri kyakkyawa me yasa Allah yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna ƙaryata shi saboda suna cewa ya gaggauto musu da azaba to shi yasa Allah yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri kadhalika lanusabbita bihi fuada Allah yake cewa muna yin wannan ne domin mu tabbatar da dagadaganka a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula inna Allah azizun dhuntiqam Allah madaukakin sarki walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalilan a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa wala tuti kulla hallafin mahim to anan Allah yana ba manzo Allah haƙuri cewa kada ƙaryatawan mai ƙaryatawa ta sa ya kasa yin hakuri ya isar da sakon Allah madaukakin sarki. Anan wannan ayar Allah yana lallashin manzon Allah da dukkanin wani mutum da yake kira zuwa ga Allah, kai hakuri akan abun da mutum zai samu na kira zuwa ga Allah. Ka zo ka zauna, mutane ba su damu ba. Ka zo ka zamna ba amma san kana yi ba. Ka zo ka zamna wani ya karyata ka, ka zo ka zamna wani ya gaba ka da aikin yi. To Allah yake cewa fasbir sabaran jamila, kai hakuri hakuri mai kyau. Haka ake so ga duk mutumin da yake da yake wani aiki na Allah, ko duk mutumin da yake wani aiki yana neman Allah ya bashi lada, to dole sai yayi hakuri hakuri kyakkyawa. Hakuri kyakkyawa kamar yadda malamai suka fassara shine ba tare da kana tsangaman mutane ba, ba tare da kana nuna musu cewa ranka ya baci ba. So fasbir sabaran jamila, kai hakuri hakuri wanda yake kyakkyawa. Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Allah ya ce su suna ganin ranar tashin alkiyama abu ne wanda yake mai nisa. Allah ya ce wa narahu qariba, mun kuma muna ganin shi a kusa. Wannan ayoyin Allah madaukakin sarki yana warware abinda kafirai suke cewa ne. Suna cewa ya wuce ne za a bamu wannan azabai. Suka ce sa'ala sa'ilun lil kafirina laysa lahu dafi. Sun yi tambaya, mai tambaya yayi tambaya. To shi yasa Allah ya zo ma da irin wannan labarin, innahum su masu tambayar yarawnahu ba'ida, suna ganin shi nesa, mu kuma muna ganin shi kusa. To shi yasa ba aso bawa ya danki gaugawa a cikin al'amuran shi. Allah madaukakin sarki baya gaugawa, gaugawa yana daga cikin al'amari na shedan. Ba a san mai imani ya gaugawa. Allah yake cewa fasbir innal aqibata lil muttaqin. Allah ce manzo Allah kai hakuri, ƙarshen yana ga masu tsoron Allah madaukakin sarki. To wannan shine abunda Allah madaukakin sarki yake lallashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Duk abunda ka fara a rayuwa kada kai gaugawa. Idan shago ka buda kada kai gaugawa. Idan kasuwanci kake kada kai gaugawa. Duk abunda kai gaugawa a ciki to ba za ka ga ba yadda kake so a ciki. Allah ya ce wa narahu qariba, mu muna ganin shi a kusa ne. Me yasa Allah madaukakin sarki yake cewa muna ganin shi a kusa? Wannan ayar ta sabka ne a yau da sabkar wannan ayar shekara 1447. Amma Allah yana cewa qariban, kusa yake. Me yasa? Saboda Larabawa suna da wani karin magana, suna cewa kullu ma huwa atin at. Duk abun da aka sa ma rana aka ce zo zo, to wannan abun zai zo. Kai ne kake ganin shi a nesa. Idan arme ne aka sa wata uku, da karum tsaye da wata uku ya zo. Idan abu ne aka ce sai an shekara 5, idan aka yi hakuri shekara 5 din za ta zo. To shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa narahu qariba, mu kuma muna ganin shi a kulkusa. Ranar tashin alkiyama abu ne wanda a kusa yake, abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya tanada shi domin sakamako ga waɗanda suka yi imani, da kuma tabbatar wuta ta jahannama ga waɗanda suka je ma Allah madaukakin sarki ba tare da imani ba. Wanda muka karanta na daidai, Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.